بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركه مو da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na sabar daren lahadi 15 da watan jumada al-ula ai hijira shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 10 da wata na 12 miladiya 2022 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin matnul 40 an-nawawi la abu zakariya alaihi rahmatullahi ta'ala an-nawawi yau za mu tashi darasi na 17 a cikin wannan littafin sha 17 a cikin wannan littafin mai tarin albarka darasi na 17 da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wanda zamu tashi hadisi na 23 a cikin jerin wa'annan hadisan zamu tashi hadisi na watan 23 mali yake cewa an abi malikin al-harith bin asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن هجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم وانا حديث نمكر انت حديث نيوان دا الإمام مسلم يفتر دشيمي لنباتا داريبيو دا إشرين دا أفاتك اللي تابنسا حديث ما أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري وندا كما نقص السنة تكرات من حديثي إذا مكذو من بيان أتقيت كان صحابي وأني أبو مالك وأني أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري دكتور كودي معلومات تاريخي سني ساباني أكن سونسا كما ذاك ساباني أكن سونا أبا هريرة شيما معلومات سني تتونا أكن مني سونسا وسكة سونان سكعب وسكة كما الحارس بن عاصم أما كنية سوى عروفة أبو مالك أبو اللي في شهراتي كم قم مالو من تاريه شيني الحارس بن عاصم الأشعري وانا شيني تقيتة وطن سونان سبا بعشعري لهنا لنا دنجنتك دا كبيل العشاعبن العشاعرة سنن كما يضو من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم kuma ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya kukuka tare da annabin Allah kuma ya rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wata rana annabin Allah yana zaune da sahabbai suna tambayar manzon Allah annabin Allah yana ba su amsa kuma sai Abu Malik shi wannan sahabin al-Haris bin Asim al-Ash'ari sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi ma tamamul bir mine cikar nagarta da kuma imani annabin Allah yace masa an ta'mal fi sirri amal al alaniya shine kai abunda kake iya yi a bayyane to kai shi a boye duk abunda zaka yi gaban mutane to kai shi a boye shi da ake kira da cika ta nagarta kuma ya taba dacewa da manzon Allah cikin ababe da dama radiyallahu anhu arda wata rana na daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sai yayar wani rabo haka to da aka raba annabi ya tura sahabbai gunsa sai suka zo suka ce ba mu taba ganin irin wannan rabon ba sai annabin Allah ya ce musu da ina dani ne shi dani ne zan yi rabon da irin yadda ya haka zarraba wato saboda tsananin adalcin sa da kuma kiyayewa ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu wasa kuma ya rawaito hadisi wanda al-Imam Muslim ya ka hadisi guda hudu kacal nasa malamai su kai kida dage ya kida dage hadisan ba adadin lambobi kai wanda muke fada ne al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sai mu samu tabbacin lambobin hadisan ba ya rasu a shekara ta 18 bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a zamanin ya rasu ne a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda daga cikin abun da aka rike a kansa ko gare sa abun da ya fada kafin ya rasu shine yana cewa ɗan uwansa al-Ash'ariyyin cewa ku saurara ku ji abun da zan fada muku wanda baya nan wanda yake nan ya fada ba wanda bai zo ba yace naji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa watan dadin duniya more rayuwar duniya to watan daci ne a gobe al-kiyama sannan kuma dacin duniya watan jin dadi ne gobe al-kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda da shi sauran sahabbai bai subhanahu wa ta'ala ya babu ikkutanta iya abin da suka aikata wa addinin Allah na musulunci wannan sahabin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah yana fada tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa annabi Allah yace at-tuhuru shatrul iman tsarki waton shatrul iman ai rabin imani ne tsarki rabi ne na imani idan ka ce shatar ash-shatru bi ma'ana an-nisfu nisfu shay huwa shatruhu rabin abu shi ake ce ma shatar kinsa ina badar mafahimta mafhum laka a larabci daga ya ce ash-shatru to ana nihi nisfu shay to imani malume su kasa shi kashi biyu ai kam tsarki shi afan si tsarki rabi ne na imani malume sun raba shi imani kashi biyu akwai abun da dabi'antuwa ne ake da shi kuma akwai abun da riga shi ina fatar mafahimta daga cikin abun da ake sanyawa na riga shine yin tsarki shi kuma tsarkin nan shi ma malamai sun kasa shi kashi biyu ko ya zama to tsarki na zuciya kuma tsarki na gabai to dukkanin su abin bukatuwa ne ka zama to mai tsarki a kowane janibi a janibil qalbi ka zama to mai tsarki a zuciya sannan kuma a janib na watan jikinka albadani kuma a same ka mai tsarki na watan na abun nan na tsarki na jiki sannan kuma kai kasancewar shi tsarki wani bangare na imani ne domin shi imani ko ya kasance aiki ne ko kuma barin abu imani ko ya zamanto aiki ko kuma watan barin sa to manzo Allah sai yake cewa al-imanu shatr al-tuhuru shatrul iman wasu ga ce ma'anarsa shine at-takhalli anil shirk ma'ana ai tsarki na zuciya ake zance bisanta mutun ya cira ta duk abin da yake hada Allah subhanahu wataala da wani domin babu musiba mafi girma a rayuwa kamar a wayi gari a zuciyarka kawa Allah subhanahu wataala kishiya to mutun ya siffantu da wannan tsarki na ya kadaita Allah a zuciyarsa kada ya hada Allah da wani to wannan watan wannan shi ake yi da tsarki inji wasu malamai saboda ita shirka najasa ce kamar da Allah subhanahu wataala yake labarta mana a cikin alqur'ani a suratul tauba yake cewa innamal mushrikuuna najasun mushrikai najas masu najasa ne kazanta ne ashe shirka najasa ce ina fatar mun fahimta to da haka ya kasance tsarki wato wani bangare na imani wasu ka ce a'a ana nihin tsarki na sallah ne ana zancan tsarki na sallah domin ita sallan ba ta yi wa sai da mi sai da tsarki ko sannan kuma ita sallan imani ce karan kanta yin ta ima alama ce ta mi ta imani kuma ita sallar ba ta yi wa dole sai mutun yayi tsarki amma abin da fi rinjaya a cikin maganganun malamai malan jadir shine zancan farin cewa ana nihin tsarki na zuciya domin idan zuciyar mutum bata tsarkaka ba bata gyaru ba to duk abin da za shi yi akwai matsala a cikin sa saboda idan akwai shirka a cikin aiki to aikin da mutum zai Allah ba ya karba duk abin da zaka yi na ibada wanda Allah yake bada lada to kuma in ya zamanto kai mushriki ne kuma aka ce shirkar ta kai al-akbar wa iyadu billah kaga mutum baya ma cikin addinin musulunci kamar kai ne mutum ne yazo da jalka ta ruwa bidon na ruwa a ace maka kowane kote ke shi bangarori guda hudu duk sun fashe a ko ina yana zuba sai ka kai shi bakin famfo kace kana son ka cika shi dan Allah zai cika duk abun da kake zubawa ina yake yi kasa yake tafiya ko to haka duk mushriki aikin da yake yi haba'an mansura ne ƙura ce abu shekewa baya da lada akan wannan shi yasa ake da buƙatar mutun ya tsarkake watan zuciyarsa a rayuwa ina fata mun fahimta Allah ta'ala a'lam da ka tsarki na zuciya shine abu mafi buƙatuwa bisa da tsarki na gabbai ya zama to zuciyarka ta tsarka sannan kuma ka tsarkake gabbanka dukkanin watan abin da yake najasa ka tsarkake jikinka da kazanta iya kare kanka jikinka kaka sanya masa haram kaga tsarki ne na nami idanunka ka tsarkake su da kallon haramu kaka kalla sai abin da ya halitta gare ka kunnanka ka tsarkake su da sauraron abin da yake haramu ya zama to ba sa sauraron komai sai abin da yake mi halali kafafunka su zama to ba sa taka zuwa ko ina sai zuwa ga inda Allah subhanahu wataala ya yarda kaga wannan ka zama to mai tsarki na zuciya kuma mai tsarki na gabai Allah subhanahu wataala muke roko da ya sanya mu zama to masu tsarki a rayuwa sai manzon Allah ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillahi alhamdu lillahi domin galibin ma wasu sai hamdala ba aka ji mu dace alhamdu gashi na bilha wasu bilha wasu gashi na abubuwan da ka rasa ma biye suke fada akwai bukatuwar ka san ilmil makharij ka iya fidda harafi kowanne daga wajensa domin gujewa abkawa cikin banna to fadin alhamdulillah annabin Allah ya ce tamla'ul mizan ita alhamdulillah tana cika ma'auri ma'ana fadar me fada yace alhamdulillah ladar da Allah subhanahu wataala zai rubuta masa ko zai basa to wannan ladar idan aka auna aka sanya ta a ma'auni ma'aunin mutun yana cika har a rasa huri ko kun fahimta idan mutun ya fadi alhamdulillah iya ladar da Allah subhanahu wataala zai baiwa mutun to ma'aunin ka cika yake yi to tambaya wani ma'auni ake zance a nan ana zancen ma'aunin da Allah yake auna ayyukan ayyan annabi Adam gobe alkiyama domin akwai ma'auni da za a auna ayyukan ɗiyan annabi Adam dukkanin mu nan malam Jabir kowanne sai an zo da aikin sa an auna sa aikin alkhairi da aikin sharri ubangiji muke roƙo ya sanya ayyukan alkhairi musu yi aikin sharri mun yawa shine Allah ya ce wa nad'u almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha sai wakafa bina hasibina karshen ayar kawai wakafa bina hasibin Allah ce mu mun isa mu zaman to masu iya kididigewa masu iya hisabi ubangiji yafi kowa iya auna ma'auni to annabi ya ce alhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillahi tana cika ma'auni ko zamu ga menene ma'anar alhamdulillah sai ya ce wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard mutun yace subhanallahi tsarki ya tabbata da Allah da kuma alhamdulillahi godiya ta tabbata da Allah to sai rawin shi al-Haris bin Asim al-Ash'ari sai ya shakka to wace magana ce manzon Allah ya faɗa a ciki cewa yay tamla'u aw tamla'ani bai iya kiyayewa ba to saboda watan kirdadan abin da yake daidai sai ya kawo kalmomin guda biyu saboda ya kawo exactin abin da annabi ya faɗa domin amana ce ilmiya ya ce ga abin da manzon Allah ya faɗa to yana kwankwanto ya dan rikice wai wanne ne ya faɗa tamlahu ne ko kuma tamla'ari sai duka ya kawo shi wannan shi malaman hadisi suke kira shakkur rawi ba manzon Allah bane ce au mu gane fa wannan fa ba maganar annabi bace au maganar shi kawatan rawin hadisi ne yace wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani sai ta au tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard yayi wahami ya kasa gane wanne ne manzo Allah ya faɗa saboda ya gushe shakka gaba daya sai kawo kalma guda biyu duka da tamla'ani da tamla'u to idan ka doka duka muka doki gudan biyu ai tamla'ani ma bayna as-sama'i suka kalmomin kiran da subhanallahi da alhamdulillahi suna cika watan abin da ke cikin sammai da kasai suna cika tsakanin sama da ƙasa ko kuma suna cika ko kuma yana cika sama da ƙasa kenan sai a doke su a matsayin kalma daya idan kuma ka doke a matsayin su na tamla'ani sai a matsayin a doke su a matsayin an yi atafiye wa juna kowace mai zaman kanta ce kuma kowace me zaman kanta ce inji malumai domin cewa subhanallahi da alhamdulillah suka ce kalma ce ko jumla ce wanda take da bamban da juna nafayi ne da kuma tabbatarwa kana kore wani abu kuma kana tabbatar da wani abu to bari mu ji idan ka ce subhanallahi me ka fada duk wanda zai ce subhanallahi tsarki ya tabbata da Allah to ya kore wasu ababe ne ga Allah subhanahu wataala akan abin da su dace wa Allah ba akwai abin da bai kamata a jingina shi da Allah ba to idan ka ce subhanallahi duk abin da ake dangana wa Allah to ka kore wannan abin daga Allah subhanahu wataala to kuma ababen da basu ake tsarkake Allah akan abin da Allah basu tantanta a dangana Allah da shi ba abu guda uku ne abu na fari shine sifatun naqsi a danganta Allah da sifa ta naqsu ka danganta Allah da tawaya shine naqsu ka danganta Allah da mi da tawaya abu na biyu ka danganta naqsu fi kamali ka rage kuma cikin cikar Allah cikin kamalar ubangiji kai rage ka tauye wata kamala da cikin kamalar Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta sannan kuma abu na uku shine kwatanta shi Allah da abin da shi Allah ya halitta ka kwatanta Allah da abin da ya halitta to idan kai wannan ka tsarkake Allah ba da ka tsarkake Allah cikin abu guda nawa guda uku a wannan farin ka tsarkake duk ka gudda wani naqasu daga sifofin naqasa daga Allah subhanahu wataala misali in ka dauki dalili na fari akan sifofin naqasa shine fadar Allah da yake cewa misali wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara in zaka dogara kana bukatar temwanash gudunmuwa da agaji to ka nema ga gun Allah subhanahu wataala wanda shi Allah al-hayy rayayye ne alladhi la yamut wanda baya mutuwa ashe mutuwa na kasa ce ko mutuwa mita ce na kaso ce idan ka jingina mutuwa wa Allah ka jingina shi da mi sifa da mi ta na kasa ka tauye cikin kamalar ubangi subhanahu wataala ka dangana shi da siffarta bai kamata a siffanta shi ba amma siffar rayuwa cewa alhayyu siffatul kamal ce siffa ce ta kammala wanda rayuwa a ce gashi nan mutun yana raye baya mutuwa ai ka suna daga cikin naqasun kujerar mulki duk wanda ya hausa ka yake ba wanda yake tabbatuwa ba haka bane to amma kujerar Allah ta mulki wato mulkuhu baqi mulkin Allah wazaje ne ba lokacin da za a yi a ce ai gwamnatin wani ne ba shi bane amma kaga yanzu wanda ke son ya bada wani labari wanda da suka wuce shekara 40 nan gaba ko 30 sai ya ce maka lokacin kunce kaza da kaza kaga ashe an yi wani shugaban kasa wanda ba yanzu ba shi bane a yanzu ko to yana ina ya gushi to haka rayuwar take amma shi siffa ta kamala wa Allah subhanahu wataala shine rayuwa idan mutun ya danganta mutuwa wa Allah subhanahu wataala ya danganta Allah da mi da naqasu kame da kuma Allah ya kara tsarkake kansa la ta'khudhu sinatun wala nawm yace barci ko an gaje baya kama sa ashe kaga ni gare ni naqasu ne a ce ban kwana naqasu ne ba kamala bace a waye gari mutun baya barci naqasu ne ko kamala ce ayin kai kwana yi kai kwana dole kaje kaga su doctor ko dole mutun ya je a ranni tura masa allurori ya dan samu ya dawar hado saboda babu mutun amma kuma shi Allah yayi barci na kasace gare shi to mutun ya danganta misalin barci ko kwana ay ko gangadi an gaje wa Allah kaga ya na kasa ya tauye Allah subhanahu wataala amma kai a siffanta ka cewa baka kwana ai ba kamala bace na kasu ne akai maka har an tauye ka ina batar mun fahimta wanda kaga in baka yi shi ba sai ka ne ba ko da zaka iya kashewa domin ka sami wannan abun ko Allah ya samu wani lafiya wannan sifatun naqas kenan wanda bai kamata a dangantawa Allah subhanahu wataala ba dalili na biyu akan abin nan abin da ya shafi tauye abin da yake tauye kamalar Allah subhanahu wataala misali da Allah yake cewa walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub yace haƙiƙan mun halicci sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai Allah ce fi sittati ayyamin a cikin kwara guda shida asijur Allah ya gina sama da ƙasa kowace guda bakwai da yamin wani injiniya ne zai iya tsaba mai ba ya zana plankin alfana shi daga yamin shi wani injiniyar ne yake iya zana ba ma ba a barzantar sama tawa kawai a bashi ya zana tawa a kwana shida waye ba zai iya ba amma ka dibi halittar al sama da ƙasa Allah ya ce a kwana shida mukai sai kuma Allah ya ce wa ma massana min lughub
kuma yace babu wani abu da muka ji na wahala ba mu gaji ba ba mu yi ba ba mu gaji ba ai ka so kaga kenan rishin gajiya wa Allah menene sifatul kamal ce sifa ce ta kamala amma kai a ce ba ga gajiya na kasu ne gare ka ba kamala bace ko ku fahimta a ce ga wani bai gajiya sai kamala ce na kasu ne gare shi amma shi Allah kamala ce a ce Allah ba ya gaji sai Allah ya ce wa ma masana kadibi girman abin da Allah ya halitta fa sama fa kadibi gemun da sama take da shi kadibi duniya gaba ɗaya babu inda babu ta kadibi kasan nan gaba ɗaya Allah ya shimfida a kwana shidda kadibi girman al'amarin sai Allah ya ce kace kai bari ku ji wa ma masana min lughub saboda ita gajiya mi tace na kasi ce wa Allah subhanahu wataala daga duk wanda zai yi aiki bayan aikin sa dole sai an samu mi sai an samu gajiya a cikin aikin ko amma banda Allah subhanahu wataala dalili na uku shine ka kamanta Allah da mi muka ce da halittunsa na kasi ne ka kwatanta ta Allah da halittunsa ubangiji yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da yake kawa da ubangiji subhanahu wataala wawanci ne da sakarci da rishin hankali da rishin tunani har mutum ya dinga danganta Allah da dan an yana kwatanta Allah da mutum akwai abin da sifofi ne wanda ubangiji yake da shi kuma sai shi Allah ya halitta wa dan annabi Adam shi yanzu misali siffar ji Allah ya ce wa huwa as-sami'u shi Allah shine mai ji kaga shi Allah yana ji amma ya Allah yake ji irin yadda kake ji wannan ba sa ka bincike ba abin da yake wajibi a kaina a kanka shine yin imani Allah yana ji ko kun fahimta amma ka shiga bincike ya Allah yake ji da kunne ne ko da miye to wannan kuma sakarci ne da wawanci ka dauko ta hanyar ta lalacewa amma ka yarda cewa Allah yana ji sai ce kuma al-basir mai gani al-basir kuma yana gani kaga nan mutun yayi tarayya da Allah cikin siffar ji da mi da gani to akwai wasu mutane da suke shiga cikin irin waɗannan aqidun suke shiga cikin sunayen Allah da sifofin Allah suna tawili kwanan ba a ji wa na gode a social media ana masu tambaya yana raddi wai wa ahlus sunna kan sun ce Allah na da hannu kuma ba su bane suka faɗa ba qur'ani ne Allah ya faɗa ko wa qalatil yahud yadullahi maghlula yahuda suka ce hannun Allah a tankohe yake baya saki Allah ce ghullat aydihim an tankashe hannayensu kaga ashe Allah ya tabbatar wa kansa yana da ni shina da mi duk kunya da yana da hannu ko to yanzu dan Allah shikenan sai ka dauka hannun Allah irin naka ne miye buƙatuwar ka kasan dole sai ka sanya hannun Allah yake ciki me zaka ribanta da shi tambaya miye mutum zai kara nan da Allah yana son ya sanar da kai sai gwada sai ya sanar da kai yadda yake amma sai ya ga mun kana da shi abinda ake so shine kai ka imani idan ka kore wannan hannun wa Allah kai tawili a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ka juya ma'anar kawai ka bar shi shay'un hissi abu ne wanda yake hannu amma sai dai ba irin naka ba ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu dan haka ai abin da ya shafi watan mumasala kwatanta Allah da bayin sa na kasu ne ka danganta Allah da bawo yanzu duk wanda zai ce zai shiga kwatance ai Allah bai da hannu saboda mutum na da hannu kaga me yake so yana maka yana so yana maka wawancin shi da sakarcin shi da haukarsa da rashin karatunsa da iliminsa akan cewa ashe bai fahimci girman Allah ba dan in ya gane waye Allah ba zai tsaya da kwatanta Allah subhanahu wataala da mi ba da dan annabi Adam yanzu bari mu maka misali a hankalce sai a ce wannan mai kudi ne sai a ce wannan eta ce dan Allah in za a kwatanta kudin gwamnati ana ya kwatanta su da kudin wani mutum tambaya eske zai yu hankali zai doka ka kwatanta kudin gwamnati asusun gwamnati da asusun kai kadai ai kuma duk asusu ne ko ai duk kudin kudi ne ko to amma kuma to ya akai ba za ka iya kwatanta su ba a hakan kuma kake su kwatanta hannun Allah da mutum a wannan rashin karatu ne da kuma shi irin wannan abun sai ka zo kawai ka sallama ma Allah ka yarda Allah ya ce yana da duk abun da Allah ya ce yana da shi ko ya siffanta kansa da shi ko annabi ya siffanta shi da shi to nawa da naka shine kawai mu imani ka yarda ka gaskata a zuciya wannan amma ya yake kawai baka sani ba ina ba da mu fahimta yanzu ba Allah ya tana da kujera ba wasi'a kursiyuhu samawati wal ard yace kujera sa ta yalwace sama da kasa to sai gaba yace kujera Allah irin wanda yake zama ce ko irin ta Alhaji wani ce ko irin ta minista ce kaga baka Allah da ya tana da kujera kuma kujera suna da kujera ko ba a canza mu tuwo suna ita kujera kujera ce amma ya take wannan ba za ka bani ba a saka ba wannan kawai abinda ake so shine ka yarda ka gaskata kai imani 100% cewa Allah na da kujera idan ka shiga tawili ai kujera ka ta kaza da kaza kowa ma sarkin gari kuna da kujera kai ma ka da kujera to ai ai wawanci da kai da kujera ka da kujera sarkin gari ku ko a ga yanda baka saki na kake yi ba saboda duk sunan su kujera yanzu kujerar sarki da kujerar ka duka kujerar ku ɗaya ne Malam Ismail da kujerar mai martaba da kujera ga gwada kake zama a kasuwa duk ɗaya ne to ai sai ka kuma kujera ce ita ma wacce kujera ce amma akwai fifiko akwai bambanci ko ina fatar mu fahimta ta yi wata kila a sace ta haka ba a damu ba amma ka ce an dauki kujera mai martaba ai ka san ina jin labi bisu da tawar bada labari ba ga wani to wallahi al-masl al-a'la bani shi yake da misali mafi dokaka ashe abinda muke nake so in fitar anan shine rishin kwatanta naqasu ne wa Allah subhanahu wataala ka danganta Allah da bayunsa ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya sai maliki ta alhamdulillah ita kalmar alhamdulillah idan mun gane subhanallah ashe duk wanda yace subhanallah to ya tsarkake Allah cikin abun da bai kamata hada Allah da shi ba kuma abin guda nawa ne muka ce guda uku tsarkake Allah akan mi akan rishin kwatanta Allah da naqasu ko kuma rage kamalar Allah ko kuma danganta shi da mutum to ita kalmar alhamdulillah idan mun ce alhamdulillah sifa ce ta kamala sifa ce ta mi ta kamala ma'anar alhamdulillah kamar wanda ya fade ta yana siffanta wanda yake godiya ne da siffa ta kamala tare da nuna kauna da kuma girmamawa idan mutum ya ce alhamdulillah ma'anar shi kana siffanta Allah da siffa ta kamala ta hanyar girmama sa tare da kuma kauna shine ma'anar alhamdulillah ko kun fahimta to da haka alhamdulillah kinnan alhamdulillah ma'anar ta shine ka siffanta Allah da siffa ta kamala godiya ta tabbata da Allah ashe kaga Allah ya cancanta da a gode masa siffa ta mi ta kamala sana kuma tare da kaji kana son shi Allah kuma kana girmama ubangi subhanahu wataala to subhanallahi walhamdulillah a takaice sai mu ce korewa ne da tabbatarwa kana tabbatar da siffofin kamala wa Allah kana kore na kaso wa Allah subhanahu wataala sai ce tamla'ani tana cika aw suna cika tamla'ani tana cikawa sai zaman to diyal abu guda biyu aw tamla'u kuma tana cika ma bainas sama'i wal ard abun da ke tsakanin samai da kasai to me tsakanin samai da kasai me ake ni da shi ana ni himmasafa kamar surface wurin da ke da kai a samai da kasai wai da za a dauko ladar subhanallahi da walhamdulillah a azamaka to da ba za a samu wani fili ba a sama da kasa tika yake saboda girman ladar abun da ka fada ko kun fahimta fadar subhanallahi walhamdulillah kadai da za a dauko a gwada maka ladar a jibgo su a kasan nan to za su tare duk wani fili a kasa kuma za su tare duk wani fili a sama saboda ladar tana da girma domin al'amari da kai na girman gaske na aikin zuciya ka tabbatar da sifar kamala wa Allah kuma ka kore dukkanin wani kaso wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta ko sai manzo Allah ya ce was-salatu nurun was-salatu nurun ita hasalla haske ce to wace sallah Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala ce sallar farilla da sallar nafila haske ne a cikin zuciya sallah haske ce a huska sallah haske ce a cikin kabari sallah haske ce ranar tashin alkiyama kaga kenan ai haske mai girma ne ko shi yasa duk masallata gobe alkiyama za su tashi cikin haske suna masu haske saboda aure suka yi ina fatar mun fahimta ashe kaga idan ka zamanto mai tsin sallar nafila da farilla to kana da haske guda hudu haske na fari zuciyarka tana haskaka zuciya tana mi tana haskaka na biyu za a sami fuskarka tana haske komi bakin mutum in yana sallah za ka ga shi yana da haske kuna bayin ta ko sannan kuma a kabari lokacin da aka je aka liƙe ka daga kai sai kankace kowa ya juyo baya aka ware maka lisafin abinda ka bari to in kana sallah ta kasance maka haske a cikin kabari dan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallah tana fidda mutun kewa cikin kabari idan kana yin sallah a lokaci idan lokacin azhar yayi to sai azhar ta kawo maka fira ko zo ku tazo wajenka ta zauna kuna fira sai lokacin lasar ta tafiyar ta sai lasar ta zo ta zauna ku ci gaba da hira sai magariba ta yi idan magariba ta yi lasar ta tafiyar ta magariba ta zo ta zauna ku ci gaba da tadi sai lisha idan aka yi isha ta ma da magariba ta watse isha ta zo ta zauna kuma sai subhai haka za a dinga sai an tashi kiyama haka wannan haske ne kenan ko kuma ana tashi kana fitowa cikin kabari za ka tashi cikin haske alamun kai na mai sallah ne shi yasa manzo Allah ce was-salatu nurun ita sallah haske ce sannan kuma idan mutum ita sallar da ake zancen haske ce fa ga cewa da mutum yayi bisa ilimi tare da watan kaskantar da zuciyarsa wa Allah subhanahu wataala sannan kuma wanda mutum yake jin dadin yin ta kusa a kusa da mutum bai jin dadi kamar takure yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda yake samun natsuwa da kwanciyar hankali iye da a ce manzon Allah yana sallah manzon Allah ke cewa cikin duniya an sanya min son abu guda biyu annabin Allah yana son kirare yana son mi kirare sannan kuma yana son matansa na aure sai ce wa ju'ilat li qurratu aini fi ssalati kuma sai ga sanya min sanyin idanuna ba inda nake jin natsuwa da kwanciyar hankali sai ina sallah eh sahabban Allah suka ce idan manzon Allah wani abu ya takura shi ya ji damuwa a rayuwa to annabin Allah sai ya ce manzo Allah arihin abilal sai ya ce bilal arihna biha ya bilal kira muna ita sai a shiga sallah kadibin manzo Allah in ya shiga damuwa sallah yake yi mu yanzu wani da ya shiga damuwa sai ya dan karaza wai tana kore damuwa ga abin da annabi ya karantar da shi wanda za kai kuma a baka lada ai wani abu sai Allah kai kuma a baka lada ko kuma damuwa ta tafi ka samu ma riba dubi da biyu sai Allah subhanahu wataala to dan haka ita sallah haske ce sai manzo Allah ce was-sadaqatu burhanun sadaka me sadaka shine ciyar da ba da dukiya ga mabukata dan neman kusanci wa Allah ba da dukiya da mabukata dan neman kusanci wa Allah subhanahu wataala shine ma'anar sadaka kusan akwai sadaka akwai kyauta akwai zakka ko kun fahimta akwai sadaka akwai zakka akwai kyauta to manzo Allah bai cin sadaka kuma bai cin zakka amma yana cin kyauta idan kai bai manzo Allah kyauta yana karba amma sadaka annabi bai cin sadaka zakka annabi bai cin zakka abinda annabi yake ci shine yana cin saboda ba shi ba duk al bai cin manzo Allah ba sa cin zakka kuma ba sa cin sadaka amma kyauta kan ana kawo manzo Allah kyauta ya karba shi yasa ai in ka karanta cikin abinda yake da suna al-asalibun nabawiyya fi mu'alajati ma'asharati zawjiyya malika ka cewa sahabban annabi suna kawo manzon Allah kyauta a lokacin da ke dakin Aisha saboda ka samu kusanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar mun fahimta to da kai shin sadaka shine ciye da dukiya ga mabukata da mabukata kuma dan niyyar ne mu kusanci wa Allah subhanahu wataala kaka bada sadaka dan almajiri ta kuraka baka da lada duk wanda zai hidda sadaka ya bayar dan almajiri ya ta kurasa wallahi bai da lada ka bada sadaka da mabukacin da ke da bukata kuma kayi dan neman kusanci wa Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta sannan kuma sadaka mafi girma mafi lada shiro da kai a boye wanda ba kowa ya sani ba wanda daman ka ma wata san abun da haunin ka wata san abun da daman ka ta bayar ba kai ne dan wa dan neman yardan Allah subhanahu wataala sannan kuma yin sadaka a boye jama'a ku ji da kyau wallahi tallahi billahi alazim yin sadaka a goye yana tafiyar da fushin Ubangiji subhanahu wataala daga cikin albarkan yin sadaka a goye kana samun soyayyar Allah subhanahu wataala Allah na maka register a fatinsa a partikin Allah Allah yake maka register sai ce kai wannan namu ne kaga duk wanda Allah ya ce nasu ne aiko duk wanda ya taro ce ba da kai ba aikin banza yake bai san kawai yana buga gehe da iska yake bugawa wallahi mun fahimta ko to da haka sadaka sai annabin Allah ya ce burhanun me ma'anar burhan shine hujja me ma'anar hujja ai dalilun ala sidqi imanin mutasaddiq yin sadaka hujja ce da take tabbatar da imanin wanda yake yin ta ashe duk wanda ke yin sadaka dan neman yardan Allah kuma wa mabukata to yana tabbatar da cewa ashe shi mai imani ne ina fatar mu fahimta saboda me yasa wannan suka faɗi wannan saboda mafi abinda mutun yake so a rayuwa ba abinda yake kudi cikin duk wata ni'ima ta rayuwa ba abinda yake kudi cikin abinda mutun yake so yanzu wani game da kudi zai iya rabuwa da mata ta game da kudi zai iya rabuwa da yaya ne zai rabuwa da mahaifiya ta zai wani game da kudi an samu da sun suka yi tsahi da uwayensu mutun ya kashe mahaifiya ta mutun ya kashe yayi zina da mamarsa saboda neman kudi saboda neman duniya wallahi akwai wanda yazo wajen boka yana neman ya samu a dinda kiransa cikin manya masu kudi malam jami'i zuwa yayi wajen boka yace masa to aikin da za a yi dole sai kayi da mahaifiyarka sai yi da mahaifiyarsa la hawla wala quwwata illa billah kuma yayya da ya amince zai yi kuma yazo yayi kasan kuma Allah na mutane ta kuma ya samu kudin to da mun su bi suka je wajen bokan to gudan shi bai yi ba sai uwarsa ce mahaifiyarsa ke tema uwar wancan abokin danta ya akai ajilala ce wannan zamani da ka game da kudi mutum zai yin komai shi sai Allah yake cewa a cikin suratul adiyat ku tuna min ayar adiyat Allah ya bayyana cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid kadibi fa Allah da kansa kuma ba wanda ya san mutum kamar wa kamar Allah wala yunabbiuka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kamar wanda yake da shi Allah ya fi kowa sani dan annabi Adam saboda shi ya create kinka sai ya ce wa innahu li hubbil khairi malaman tafsiri kam tun daga sai al-Imam Sa'di ibn Kasir Tabari Qurtubi Baghawi ibn Ash suka ce innahu li hubbil khair ana nihin kudi ne sai kuma can sahabbai ibn Abbas aka fassara yace al-khair na ana nihin kudi dala Allah ya ce to dan annabi Adam game da son kudi Allah ya ce la shadid mai tsananin bukatuwa ne gare sa a ga ne Allah ya san mutum kowa ga ne ko aga duk fafatakar da ake duniya kowa ne ya tara kowa so yake tara to suka ce su wannan sadakar saboda ba abin da mutum ya fi so a rayuwa kamar kudi to in har mutum zai iya cire kudinsa ya cire kudi abin da ya fi kauna ya bayar to alama ce ta cewa bai imani ne kuma wallahi idan ka ga Allah maka baiwar in an tambaya ka bayar to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda sun fi ka kudi ana fadar sunansu amma dala kada go bai bayarwa sadaka ba akwai wanda wallahi alazim saboda tsabar makonsa har almajirre sun san bai kyauta bai bayarwa shi yasa ko ana bara ba a zuwa waje ne akwai wannan ka lalace Allah ka lalace wa wannan a ce dan bara ma ya san baka ba zuwa bai zuwa wajen ka ke biya fadi kudin ka ai amfanin a san in an zo aka tsaya kana bayar shine amfanin kudin in an zo wajen ka a san zaka fito ka bayar sai ga ana maka layi kuma baka jin haushin ka fito ka bayar sai ga kawai suna zawa suna karba suna jin daɗi suna maka addu'a amma a ce dan bara ya san baka iya kyauta to wannan ai ko wajen lahira ko wajen Allah kana da matsala ko wajen Allah kana da matsala Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya to saboda wannan abun ne manzo Allah ya ce ita sadaka hujja ce da take nuna cewa mutum na cikakken imani saboda zai iya fidda abin da ya fi kauna a rayuwa ya bada su ne kudi ko to sai annabi yake cewa wasabaru diya'un haquri kyalli ne haske wanda yake ya kuna shine diya kamar da Allah ya ce waja'alna shamsa diya'a ko muka sanya rana mai haskaka wanda take da zafi kaga zancan sallah sai aka ce mai sallah haske ce nurun amma wajen azumi kuma ai wajen ai haƙuri sai aka ce kuma shi haƙuri kyalli ne to me haƙuri shine kame rayuwa akan duk abin da yake wajiba mutum yayi haƙuri akan sa ka kame ranka a cikin abin da watun yake wajiba ka kame ta suka ce haƙuri kuma kashi uku ne haƙuri ya kashi nawa kashi uku akwai yin haƙuri wajen bin Allah akwai yin haƙuri wajen barin sabon Allah sannan kuma akwai yin haƙuri akan jarabawa ta rayuwa da Allah ke jarabar mutum to dukkanin waɗannan haƙurin kowanne na tashi matakala kuma ana son kowanne daga cikin mu ya ɗabi'antu daga mi da wannan ɗabi'un haƙuri akan bin akan barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala shine ka kame kanka akan aikata abin da Allah ya haranta ka akai ina fatan mun fahimta mutum ya kare kansa game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta sa akai yanzu misali kai kake son wata yariya kuma ba kai kadai ba kusan ku kai kun kai ku goma kowa na santa kuma da aure misali kowanne santa da aure yare kyakkyawa ce son kowa kin wanda bai samu ba ga ta fara doguwa da kowanne ko ce kuma hafiza kana so misali kana so to kuma sai dama ta samu na kai sabon Allah da ita a ce a doka bata da Qur'ani tana da kyawu na rayuwar Allah ke kawata mutun da shi to kuma cikin ku goman nan sai ce mata sai da ita mallaka mata mallaka maka kanta akan kai alfasha da ita sai ka tuna girman Allah kai hakuri akan bukatar bukata da ita amma sai ka jure ka bari to wannan shi ake ni hakuri kan barin sabon sabon Allah ai shi yasa Allah ya jinjina wa annabin Allah annabi Yusuf ubangiji ya jinjina mawa annabin Allah karanta sautin Yusuf Allah ce wala qad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasina matar sarki cewa wa ghallaqat al abwab ta lige kofofi gaba dai ba kowa daga ita sai shi tace haitalaka kai fa nake jira ala ma'azallahi ta Allah ya tsare innahu rabbi ahsana maswa mijin ki ayya gidana ne ogana ne kuma ya kyautata min a rayuwa innahu la yuflihu al-zalimun ai duk wanda ya zalunci a rayuwa ba zai samu nasara ba ya kare kansa shi yasa Allah ya ka kisa a Qur'ani zai zama to izna ke ma mu dibi an tuna wannan sai annabi Allah ya ce duk wanda ya samu irin wannan fagar kin ya samu irin wannan damar ta yi sabon Allah ya kiya mace ta arada mata kanka ta arada maka kanka ka kiya to annabin Allah ya ce idan aka je kiyama duk wanda ake kai baka san ana yi ba sai Allah ya kai ka wani matsayi na musamman a saunar da kai cikin al'arshin Allah har da babu wata kuna sai unar Allah subhanahu wa ta'ala hakuri na bi shi ne hakuri akan bin Allah subhanahu wa ta'ala ka bi Allah shi ma sai an yi hakuri musamman yanzu irin wannan lokacin na sanyi sallar subahi in baka da imani ba ka iya zuwa baka bane sallar subahi yanzu duk masallaci ne su suna ta ramewa duk masallaci suna ta ramewa to in mutum ba ya kai zuciyarsa nesa ba kuma misali musamman ma a ce ga ka gwamnati kuma kai mafalki ga wanda ga zuwa masallaci kaga akwai shi dali kenan ko akwai shi dali Allah ya samu wani lafiya yin hakuri akan bin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ake son mutum ya yi sannan kuma hakuri akan jarabawa ta rayuwa akan jarabawa aqdarullah shine kada ka zamanto kana zargin Allah ko ka nuna rashin jin dadi akan abin da Allah ya jarrabe ka shi fa mai imani na gaske wanda ke da hakuri abin da ake cewa hakuri idan Allah ya jarrabe sa godiya yake wa Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya jarrabe sa godiya yake wa Allah subhanahu wataala dare da cikin magabata aka samu makaho ne kuma gashi gurgu zaunawa yana wa Allah godiya yana wa Allah godiya akan halin da yake cikin wani bamaki ke yanzu ga kamar kaho kuma ga gurgu ga Allah godiya yace wallahi a haka nahi wasu biliyoyin mutane a duniya yace Allah ya yi min ni'ima ta ji ina ji kuma ina fada yace zan karanta Qur'ani da halshen da Allah ya yi min kaga ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa ya hakura akan yadda Allah ya jarrabe shi to wani bai dokar jarabawa wani fa in Allah ya jarrabe shi fa to kowa sai ya san yana cikin matsala to kaga in Allah ya jarrabe ka sai ka boye ka nuna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fatar mun fahimta to kuma akwai abin da yafi yana sama da hakuri akwai abin da yafi sama da hakuri shine yarda da kaddara a rayuwa kaddara malam suka ce yarda da kaddara tafi hakuri muhimmanci idan Allah ya kaddara maka wani abu da Allah ya rubuta maka to ka zamanto mai yarda suka ce bambancin shi wanda yake da hakuri yana jin zafi a zuciya yana jin ba dadi a zuciya yana jin bakin ciki amma wanda ya yarda kaddarar Allah subhanahu wataala to shi kawai ya yarda abinda Allah ya zaba saboda matsala a rayuwa ba zai ji komai ba a zuciyarsa kun gane ba bace shi wanda zai hakuri zai ji zafi ba dadi haka ba dadi amma zai daure yayi kokari amma shi wanda ya yarda kaddarar Allah to shi kawai zafin ba zai ji ba sai ji kawai haka Allah ya sa kuma alkhairi ne gare sa ku kun fahimta Allah ya sanya mu dinga yarda da kaddarar Allah subhanahu wataala aina ba ku labarin Ibn Baz ko makaho wanda yake tana cikin malamai na duk duniya baki daya wanda yake makaho ne aka tambaye sa zancan makautaka ya yake ji ba dadi ya ce kai ai shi bai taba daukar makautaka zama makaho wata matsala bace kuma a haka yana makaho malam jabi harta alqurani mai girma yana makaho yana harta alqurani mai girma ya hada ta bukhari ya hada ta muslim yana makaho duk ya da cewa inna ba ai wannan kalubale ga masu idanu ko kalubale ga masu idanu amma kuma duk da haka nan yace shi bai taba jin mata tsawaya ba a rayuwarsa to kai wannan shake cin ma yarda da kaddarata ta Allah subhanahu wataala to game da wayannan hakurin muka ce guda uku to wanne ne yafi lada cikin wayannan hakurin guda uku wanda suka ce idan aka dauki nau'i na hakurka wayannan guda uku ta hanyar shi hakurin to yin hakuri akan bin Allah ai yin hakuri akan bin Allah yafi kowanne amma idan aka dauka kai ko abin da yafi maka kai mai hakurin to kuma yin hakuri akan barin samun Allah yafi komi yanzu misali sai a ce mutum ne aka shirya gagiya nan kuma a kira shi zuwa gare ta amma kuma sai ji bai da bukatar ta ko yaji giyar ta birge shi to ya bar shan giyan nan shi ne mafi a'ala bisa da misalin a ce zai raka'a 20 kaga yin raka'a dole ka jure kai ma Allah wannan rakoyin ko to barin shan giyan yafi wannan abu muhimmanci ina fatar mun fahimta to cikin hakuri wace hakuri ne ya fi kowane hakuri lada musa akwai lada barin sabon Allah hakuri akan barin sabon Allah yafi kowane hakuri lada hakuri ai na ba ku kissa wanda yake mazinaci wanda bai da aikin komai sai zina wanda ya mutu dalilin yayi hakuri akan barin sabon Allah kuma aka bashi aljanna haka yin hakuri akan barin sabon Allah yafi kowane hakuri watan lada to dai manzo Allah ya ce wasabaru diyaun shi hakuri watan haske ne wanda yake kunawa lokaci ya malam jabir mu kwana a cikin magana ta hakuri kenan ko Allah subhanahu wataala ya sanya masu hakuri to hakuri hakuri na da fawaid sha da fa'idodi diyawa e kaza mun to mai hakuri daga cikin fa'idodin hakuri shine zaka samu maiyar Allah akwai taimakon Allah tare da masu hakuri Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin ubangiji na tare da masu hakuri kuma ku kun fahimta ma'ana ai bi nasrihi Allah yana tare da su ta hanyar taimaka musu idan ka zamanto mai hakuri a rayuwa ta hanyar ko ta jarrabawa ko ta hanyar barin sabon Allah ko ta hanyar bin Allah subhanahu wataala to Allah yana kawo maka agaji a cikin rayuwa in har ka zamanto mai wannan hakurin sannan kuma hakuri shine gishirin zaman zamantakewar rayuwar duniya a wani hadisi annabi ce ba wata kyauta da Allah zai dan annabi Adam cikin dabi'u kamar Allah ya taimake ka da zamanto mutum mai hakuri idan aka ce wani mai hakuri ne to Allah ya taimake shi ka zamanto mai min mai hakuri to kuma akwai abin da ba a hakura akan sa hakurin ma kala akwai hakurin da ake yi akwai wanda ba a yi ba a hakuri a wajen kana gani a cikin mutuncin addinin Allah nan ba a hakuri duk abin da zaka yi wa shugaban halitta manzo Allah zai iya shanyewa zai iya kale ka zai iya maka uzuri ma in ka taba addinin Allah sai ka gane baka da wayo ko kun fahimta kaka zo a to shikenan musulunci a in aka taba musulunci ka zuna bacin ranka ina ba tan kun fahimta shi ba a hakuri wajen wani ya ci zarafin addinin Allah amma da an ci zarafin ka an zage ka kadibi ba abinda aka yi ba yi wa manzon Allah ba fa kaga annabin Allah ya fi ka daraja ya fi ka kima ya fi ka mutunci ya fi ka komi a rayuwa amma kuma an cutar da shi da nau'in kala kala na azaba amma karshen al'amari shine yayi hakuri kuma duk wanda yayi hakuri to wallahi sai ya samu cin nasara a cikin al'amarin sa in ka zamanto mai hakuri to zaka samu nasara shi yasa hatta daliban ilimi a wajen bakin karatu ka zamanto mai zargin Allah ka san akwai wanda yake yawan zargin Allah in aka zo examen duka aka yi sai ya shuye sai yana ganin kamar shi Allah bai masa komi ba in kaga Allah ya jarrabe ka su ita jarrabawa kashi buci jarrabarwa Allah kashi buci ta farin ko Allah ya gwada imaninka dan Allah ya gwada ya auna ma'auni ya sanya ya gwada imaninka Allah na jira mutane dan ya gwada imaninsu ubangiji na jira mutane dan ya gwada imaninsu yanzu misali abin da ya faru da Aisha radiyallahu anha wa ardaha a garin Madina bayan an fito daga ghazwatul badr mustalaq ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wannan ne dan ya jarrabi Aisha kuma dan a jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan su annabawa sun fi kowa shiga cikin matsala matsala da annabi zai shiga kai kai kuka in annabi yayi kuka to in kai aka dora mai ta mutuwa za kai zuciya ka ba ta iya dokawa ina ba ta ku fahimta to sai aka jarrabi manzala ta wannan bangaren kadibi duk cikin matan annabi ba wanda yake so kamar Aisha radiyallahu anha yafi son ta ci sama da kowace. Na faɗa muku malamin ya ka cewa hatta sahabban annabi sun fa'inci cewa manzon Allah ya la son Aisha suka ci aya kace idan ya tashi suka tashi kyauta sai su kawo kyauta radda annabi ke sai abincika yo annabi na dakin wace cikin matansa ta ci yo na dakin Aisha sai su zo da kyautar su kai hira mata suke zanga zanga gidan manzon Allah suka ce su ba su yarda ba dan ni ita Aisha take mace a ciki ka san mata da kishi kaga tana yi kabar ta kawai dama wannan kishi kuma lan mata ai in bata yi bata kai mace ba in aka samu mace ba ta kishi a rayuwa bata kai mace ba dama kakka da wannan mata ka ta nuna kishi a kanka wallahi kauna ce da su in ba wannan ba ta damuwa da kai ko kun fahimta idan mata ka ba ta kishi a kanka ma Allah ba ta san take nan to dole sai ta nuna na cin ne dabi'a ce ta ta iya mace akwai su da kishi amma kas su tsananta kishi ita ba a san mace da dogon kishi ka san wata hukumar kile kika ta kira to sai ta dan dibe portal ki ga ta bata rai wata wasu saboda sakarci da wawanci wa za ta ga miji zai aje sallah ta dauko tana bincike wai sai ta gano da waye yake magana to irin wannan fa kawai ta shirya ta fara shirya zancen idda lan za ta shiga zawuci mutai hankali ba aina daga cikin nasihar da wata uwa ta wadiyarta ta ce mata ina miki nasiha kar ki kuskura ki alakantar da kanki da sallar mijinki tace kin ga sallar miji kamar albasa take albasa kina yankawa kina hawaye tace ta haka sallar miji kina kallo kina zuba hawaye ko kun bace karatu to mata suna da kishi kwarai to sai matan annabi suka nuna dan me za a dinga kawo kyauta a dakin Aisha banda dakin su to manzo Allah yana son Aisha to sai suka yi amfani da sonda akai amfani da sonda manzo Allah yake wa Aisha radiyallahu anha kuma tana take lambar azo a gari a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san dan kullu yake cikakken dan kullu lambar nawa ake bashi lambar goma ko to a gidan manzo Allah lambar goma gare ta ita a lambar goma gare ta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana buga lambar goma radiyallahu anha wa ardaha ko kun bace karatu to sai Allah ya jarrabe manzon Allah ta wannan bangare shi da Aisha an dawo daga yaki an zan yadda zango a wani guri sai ta shi tana da bukata sai ta je bayan gari ta je bakin gari ta shi tafi ta dawo sai ta manta sarkarta ta zinariya sai ta koma za ta dauko sarkar tana cikin wannan haudashi a wannan kashkin da ake sanya mata saman raƙumi ko doki mi suno shi da Hausa ina Hausawa Jalalu ce na ce masa haudashi ban san suno shi ba da surdi ba surdi bane shi wani ka wani gida ne da ake dora saman doki ko kuma ko raƙumi ko mata shiga ciki ba a gane akwai ta suna shi da larabci haudashi ba san suna shi da Hausa ba to sai suka yi tsammanin ta shiga ciki sai ga ta da dokin aka buga aka tafi raƙumi aka tafi ashe babu Aisha da ta zo da suke kowa ya tafi sai kawai ta kwanta wata saboda karamin yariya ce sai ta kwanta ta kwanta to akwai sahabin da shi kullun in aka je yaki saboda jarinta to shi bai tahuwa ta da kowa zai tsaya in akwai wani abu da yayi saura na musulmi sai ya tsinto ko mutun ya yaddua sai ya dauko ya kawo ko ku fahimta shi kullun shi saboda jarumi ne shi ke tsayawa baya in an karike sai ya tsitar da mutane sai ya zo sai ga ta kwance sai gane waccan Aisha ce saboda yana ganin ta tun kafin a saukar da ayar hijabi ya santa ai daga baya sai aka shara'anta hijabi da babu hijabi sai ya gane ta yace wannan matar manzon Allah ce da ya zo kawai sai ya saukar da ya duka da abin nan raƙuminsa sai ta hau sai ya ja su suka tafi tunda suka harbe ce mata ibe ce mata ba ce masa ibe ce masa ina kika ta yi aka yi ba su ko kira komi ba amma suna zuwa garin Madina munafikai sun tsara plan shugaban su da ƴan banza Abdullahi bin Ubay bin Salul la'natullahi alaihi shugaban duk munafikan duniya shugaban ƴan isga ko da aka zo Madina ai shina ba hanyar shiga gari ya zauna yana daku ba a zo da Aisha ba kuma ya san ana baro sa baya ha sai ce kai to kuje ba mu cewa komi ga matar annabi kuma ga wani ba san mi suka tsaya yi dai mu ce komi wa dai Allahu a'lam sai ya kara gaba haka ya tai yana ya dawo da maganar shi ne ce komi ba amma dai ba san mi suka yi ba kan ajima maganar ta yaɗu ce haka munafikai suke yi ba kuje to tare to to kire kaske da masallaci ya gaba ta ai bincike kai aka mala bi suke sa hudan cikin al'umma kan ajima magana ta yi cikin garin Madina ta zo kunnan shugaban halitta magana ta zo wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abin ya tsaya wa manzon Allah a zuciya ayyadan ajrabi annabi ana yanzu Aisha bata da labari sai annabin Allah kai tsaye sai ya cinza wa Aisha ba ta yiwa ini yazo ya wuce manzon Allah bai zugun Aisha ba bai yiwa impossible bai yi a ce ga wurin yazo manzon Allah bai zo suka yi wasa da rana Aisha bai yiwa amma kawai kai tsaye manzon Allah ya juya wa Aisha sai daga akwai change cikin al'amari kuma ga ta kunta bata da lafiya ta fito ita da wata mace sai take take dan kulba ta mata kasan mata da labari bakin su sake da yake ita dan mata labari ita bata san abin da ke faruwa ba sai take cewa manzon Allah yanzu haka ai abin nan ke faruwa ya kada ya jiya shi ma kuma shi ne baka gaya min ba annabi bai ce mata komai bai kale ta manzon Allah ya kale ta abin da ya kai wa Aisha wata dai akai da ta ga abin ya kici ya ki canyewa da cin manzon Allah dan Allah ka bani damar in koma gidan uwaye na ijiya yace ba da shi ta koma gidansu wata dai tsakaninta da annabi Allah ba wasa da dariya ba wata magana kawai dai sai dai ya tambaye ta ya jiki la ta sauki kawai shi kenan ya juya wasa tace abin yana bata mata da rai ta koma gidansu ta zauna tana jiya kullun zai zo ya ganta Abubakar Siddiq Aisha ce mu Abubakar Siddiq babanta kai yanzu ka yarda tace shi bai tuwa komi yanzu kai ma baka da ni ba a matsayin ka da babana mahaifiyar Ummu Ruman ita ma ku manzon Allah ba ce ina aka zo aka yi wata dai ana haka kai a ƙarshe ne da Allah ya tashi duk ka wannan jarraba ce ko annabi ya yi shawara da sahabbai daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib kuma akwai Zaid ya tambaye Ali yace masa ya kake gani ka ji abin da ake faɗa game da matata me kake gani yace manzon Allah annisa'u siwahunna ka siwaha kasirat mata bancinta suna da yawa in zaka takura manzon Allah ka rubuta ka ji ka sai wata karba Zaid yace manzon Allah kai ka rike matarka annabi Allah sai ne ya tsogo cikin matarsa Zainab ya tambaye ta duk gidan annabi ba wanda ake kishi da ita da Aisha kamar Zainab amma manzon Allah ya kira ta ya tambaye ta yace ki ganin Aisha kin ji abin da ke faɗa ta ce kai ni wallahi bana zakita da komai illa dai kawai akwai ta da kurciya tana da kurciya kwarai da gaske kaji ka dibi adalci na kiyo shi na abokanin zama a ƙarshe dai Allah ya sakar da ayoyi da aka ƙarshen jarabawar Allah ya sakar da ayoyi guda goma a nur ana wanke Aisha da aka sa manzo Allah ya zo gidansu zai fita aka sakar da wannan ayoyin ya karanta musu kuma tace mata je ki rungume sa ki wa mijinki ku tanyi juna murna tace ina wallahi Allah shine abin godiya shine wanda ya wanke ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullah